fresh. I'll admit I'm a breaker.
I miss you, but you come forever. Walking the door.
Fashion
kunje na bahimbiya
mega mix
tinda ganki yarda da kece kuma tinda gajin lafazin ki ya zauce ni ko na ce masa ji fashe ka ga Zainab bahimbiya
Zainab bahimbiya Zainab bahimbiya
Bakimbia
Zainaba Kimbia
Baby but you touch it but I make it kishia
I make it kishia
Gosh yeah, remember him not to me Kina da hanchi kamar air family G-Fresh our man I love you, I love you, I love you Zainaba Jarama Go shawty Zainaba Zainaria Come on
Tinda ya ganki ya yarda da kece kuma tinda gajin lafazin ki ya zauce ni ko na ce masa ji fashe ka ga Zainab bahimbiya
Zainab bahimbiya Zainab bahimbiya Zainab bahimbiya
I wish I could make him a wife your love is true Like a that, let's dust. Give me some loving, good loving. Well, I have bestie. Some you call my kawaii ki ambata. So, why you got a kamar king Ari? I mean, it ain't tata. She fresh, need a hammer, so break up. Baby, Jama Ji. Jama Ji. Say another Jama Ji. King Garen kana mumba miki.
Big Nike, ne. Yeah, to angi miki kyota. Karepiki ayena alikai. Zainaba baki da wauta dan haka zaki tasiri ji ya soki da gaske ni ma wala da inkari in dai zaki amince da soyayya sai mu fi da wuri ni muku aure mu bar ku ku huta tunda asa in kun ci da tuta sai ku soyayyar ku da tsafta mu kuma mi muku fatan alkhairi Zainaba abu
tunda ya ganki yarda da kece
kuma tunda gajin lafazin ki ya zauce ni ko na ce masa ji fashe ka ga Zainab bahimbiya
Zainab bahimbiya Zainab bahimbiya Zainab bahimbiya Zainab yar gata a zuciya ki nake fata sai kin zarce dukan mata in kika zanto matata Zainab kece hasken raina hasken annuri mai kaunata san babu kamar ki a zuciyata I can feel your love yarinyata Zainaba
inda ya ganki yarda da kece Matin daga jin lafazin ki ya zauce ni ko na ce masa ji fashe ka ga Zainab bahimbiya
Zainab bahimbiya Zainab bahimbiya Zainab bahimbiya
Huh Carlos Get Material
Ji fresh all the man